A wani mataki na shawo kan matsalar yawan barace-barace daga yara almajiran makarantun allo a yankin arewacin Najeriya. Wata ƙungiyar makarantun tsangaya ta ƙaddamar da rabon tallafin kayan sana'a ga irin waɗannan yara a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Wannan matsala ta yawan barace-baracen dai ta daɗe tana cima da dama daga cikin ƴan yankin arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya. Ƙungiyar makarantun tsangayar dai ta ce wannan matakin zai yi tasiri sosai wajen ganin an samu nasara da ake buƙata ta wannan fuska. Shugaban ƙungiyar makarantun tsangayar a yankin jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya, ambasada Musa Adamu Hadeja, ya ce sun daɗe da fara tunanin aiwatar da wannan tsari, amma sai a wannan lokaci Allah ya ba su ikon aiwatarwa.
Domin wannan wata niyya ce da muka daɗe da ita a zuciyarmu, yau Allah ya bayyana ta. To da har muka samu muka fara, godiya da muke wa Allah, Allah ya nufa wannan ya zama zakaran gwajin dai. Gaba za mu yi ta yi, ba tsaya za mu yi a baya ba.
Ko shakka babu dai a iya cewa wannan wata sahihiyar hanya ce ta kawo ƙarshen wannan matsala ta yawan barar daga yara na makarantun allon. Kamar yadda shugaban ƙungiyar a jihar Niger Alhaji Gwani Abubakar Sadiq ya tabbatar.
To shi yasa muka ƙirƙiro wannan harkar sana'an, harkar shushaina da kuma ainihin kayan yari. Idan an tashi karatun Alƙur'ani, sai yaro ya ɗan je ya ɗauki kayan sana'an shi ya je sana'a, in ya samu wani abu ya dawo makaranta ya ci gaba da karatu.
Kamar dai yadda jama'a da dama suka tabbatar da cewa wannan matsala ta yi kamari a yankin arewacin Najeriya. To sakataren tsangayar Sani Abdulrahman Dajin ya ce sai fa an tashi tsaye kafin a samu nasarar shawo kan wannan al'amari.
Ba kaman da bane, inda da ake tallafa yanzu ba kaman da bane. Wataƙila mai tallafawa shi ma ta kansa yake a wannan halin da ake cikin matsala, ko kuma a tausayin ba kaman da ba. To mutane su dinga zuwa da haka, in zaka tura yaranka karatun Alƙur'ani, abu mai tarihi kuma mai daraja, to dan Allah tura shi da dan sabulu da dan abin da zai ci, kuma lokaci zuwa lokaci ka dinga zuwa kana duba movement ka, cigaban karatun yaranka.
Wannan almajirin dai mai suna Muhammadu ya ce ya ji daɗi sosai da aka bashi kayan sana'ar.
Na gode na alfahari da wannan abin da aka bani, Allah ya biya bukata abin.
Almajirai 80 ne dai aka zakulu daga makarantun allo guda 40 a kananan hukumomi na Payakoro, Boso da kuma karamar hukumar Cancaga, dukkaninsu a masarautar Mina aka raba masu waɗannan kayayyaki da suka hada da kayan aikin shushana da kuma akwatunan tallar ƴan kunne. Fata dai sauran yankunan arewacin Najeriya su ɗauki irin wannan tsari da masana suka ba da tabbacin cewa zai taimaka wajen cimma nasarar da ake buƙata ta wannan fuska. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.